Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acid peptic disease, wato cututtukan da suka shafi yadda jiki ke samar da sinadarin acid a cikin cikin dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ƙarin bayani akan waɗannan cututtuka na acid peptic diseases.
Acid peptic disease ko kuma APD wani rumfa ne na cututtuka manya-manya kamar haka. Na farko muna da esophagitis, na biyu akwai gastritis, na uku muna da duodenitis, na uku muna da esophageal ulcer, muna da gastric ulcer, duodenal ulcer, Zollinger Ellison syndrome tare da sauransu, amma waɗannan dai da na kira su ne manya-manyan. Wannan acid peptic disease ɗin kuma, ko kuma in ce cututtukan da na kira under acid peptic disease ɗin, suna da wani kamanceceniya babba, wanda kamanceceniyan ba komai bane, illa dukansu akwai taka rawa mai matukan amfani na shi wannan sinadari na acid ɗin. Wannan acid ɗin nan kuma, kamar yadda muka san shi a Hausance dai, shi ne dai acid ɗin da muka sani, amma ba wai irin na lab ko na chemical ba, but rather acid ɗin da yake jikin nan Adam na hydrochloric acid tare da sauran makamantansu irin su gastrin tare da pepsin. So su ne in ya kasance sun canja kamanni ko kuma aikinsu ya canza, suke jawowa irin waɗannan cututtuka da muke irin su acid peptic disease wanda na lissafo su a baya. Wani abu kuma wanda yake da daɗi akan wannan acid peptic disease mai matukan amfani shi ne ba zallan acid ba ne zalla yake taka rawa, har da wani abu shi Helicobacter pyloric infection ko kuma Helicobacter pylori infection, wanda shi ma yana da matukan amfani da a tuna da shi don cikin bayananmu da za mu yi, za a ji ana yawan maimaita shi. So da acid ne da kuma H. pylori suke taka rawa tare da wasu abubuwan da za mu faɗa a gaba. So kenan acid peptic disease ba cuta ba ne guda ɗaya, a'a wato wani rumfa ne na cututtuka da na lissafo a baya.
Shin me ke haddasa irin waɗannan cututtuka?
Daga cikin manya-manyan abubuwan da suke haddasa irin wannan cututtuka, na farko dai akwai shi kanshi acid ɗin, na biyu muna da NSAID wato non-steroidal anti-inflammatory drugs, wato waɗansu irin magunguna ne wanda su ma suna iya haddasawa, ko wanda su haddasa ba to za su iya taka rawa gurin ƙara ko kuma jawa wannan cutan, kamar irin su ibuprofen, irin su diclofenac, irin su indomethacin, irin su naproxen tare da sauran group ɗin da suke wannan NSAIDs ɗin. Sai sama ga mutumin da yake da irin wannan cututtukan, mukan ce ya guje shan irin waɗannan magunan, ko da allura ne balle kuma a zo a ce haɗiya. Bayan haka kuma akan samu wanda suke yawan shan sigari ko kuma wanda suke yawan shan giya, to shi ma yana asalin taka rawa. Sai kuma babban a cikin su shine H. pylori infection da na faɗa a baya. Wannan H. pylori infection ɗin kusan kowane Adam ya da kaɗan a cikin shi ko kuma kaɗan a jikin shi kai, amma sai dai ga wanda suke da acid peptic disease nasu yakan yawan da sai ya dawo kuma ya kasance ya fara cutar da su. Sai sa akalla a kiyasce akalla kusan mutum biliyan 7 zuwa 8 da muke da su a duniya, sama da biliyan 3 ko kusan biliyan 3 suna da wannan wato ainihin cuta ta Helicobacter pylori, ko da ma a zo a ce ba su da acid peptic disease. Waɗannan su ne aggressive factors ɗin, amma kuma at the same time muna da opposite ones da su kuma sukan taka rawa gurin yin kishiyan abin da na faɗa kenan.
To likita, menene ma alamun irin waɗannan cututtukan?
Daga cikin manya-manyan alamomin waɗannan cututtuka dai shine ciwo wanda mutum yakan ji a kirjin shi ko kuma a cikin shi ko kuma a ɗan ta kusa da ƙasa da cikin shi za a ce, amma yawanci ciwon kirjin da na cikin yafiya, musamman mutum inda zai ce maka inda wato ainihin ribs ko in ce wato kaman kirji kenan tsakanin nan sternum, wato kirjin da yake tsakanin kirji kenan, ko wace kashin da yake tsakanin kirji dan kasan shi akwai wani rami wanda kowa in ya danna to taidaita wannan gurin, mutane sun fi complain akan ciwo ko kuma ciwo mai tsananin zafi ta wannan gurin. Ga wayansu kuma yakan zo musu da wannan ciwon tare da amai, amun ma kuma yakan zo na jini, wayansu kan zo musu da bayan gida wanda shi ma na jini, wayansu yakan zo musu wato ainihin darama da kuma tsoron cin abinci tare da kuma wato ainihin fargaba dai in generally na shan ko kuma cin wani abu wanda musamman suna tsoron kar ya daga musu ko kuma kada ya jawo musu. To wannan shine manya-manyan alamomin wannan cuta. Akwai wanda yakan zo musu har da su gyatsa tare da sauransu, wani abu shi family dyspepsia kenan. So su ma duka suna cikin taka rawa a waɗannan alamomi na acid peptic disease. Sai dai wani gudu ba hanzari ba, in alal misali esophagitis ne kamar yadda na faɗa a baya, to alamomin shi akwai ɗan bambanci. Gastritis ma haka, duodenitis ma haka, esophageal ulcer ma haka, gastric ulcer da duodenal ulcer. An ban bisa himma da zuwa kan manyan da suka fi damun al'umma, wanda shine gastric ulcer ulcer din da kuma duodenal ulcer. Gastric ulcer shine yayin da ta cikin tumbin mutum namiji ko mace ya fara kwarzanewa wanda har yake to the extent that ya ji ciwo kamar da ciwo da muka sani to sai ya kasance ya ja masa irin wannan wato ainihin zafin wanda har zai zo ya dame shi to shine gastric ulcer. Duodenal ulcer kuma yayin da the same ciwon ya auku a madadin cikin tumbi but rather sai ya je cikin hanji wato small intestine kenan to yayin da ya je wannan gurin kuma sai kasance ciwon shi ma yana jawo masa sai dai babban hanyar da ake iya bambance su shine yayin da gastric ulcer ne mutum yana cin abinci cikin minti 2 3 ko 4 ko 5 sai wannan tsananin ciwon cikin ya tashi masa musamman in ya ci abincin da bai karfe shi ba irin abinci kamar su yaji su maiko su gas su tsami tare da irin wake ko na makamanci haka akwai wanda yake asalin damu su kuma mutum bai ci abinci ga baki daya ba shi kuma duodenal ulcer ne shine yayin da mutum ya ci abinci ya kara awa 2 zuwa 3 ko 4 to da shi kuma ciwon cikin zai fara masa kenan especially in mutum ya ci abinci da daddare a ce mutum ya ci abinci karfe 7 da rabi ko 8 din dare ɗaya daga cikin wannan na faɗa kuma a ce halaba su bane to duk inda karfe 11 12 ko 1 dare ta yi to sai ya hana shi sakatta wannan babban alamar duodenal ulcer ne amma kamar da na faɗa kowanne a cikin su yana da irin nashi alamomi amma da yake an fi samun wa'annan cases din a nan arewacin Najeriya to dole himman mu da kwazon mu ya fi wato ainihin karkata ga wa'annan manya guda biyun da na faɗa din so sai na gaba kuma akwai aman jini so aman jini ko hakan akwai ne ga wanda suke da gastric ulcer wato wanda ulcer su yake tumbi ne saboda ba dan komai ba dan ya dan fi kusa da baki mutum wato zai kasance in mutum ya tashi aman ba zai masa wahala ba abincin saboda ai bai nisa da shiga ciki ba amma wanda yake da duodenal ulcer kuma on the other hand ya fi ganin bayan gida na jini ba dole a ce ma ya ga bayan gidan jini ba amma ba amma wanki bane bayan gidan ya kasance ai baki sosai wanda har mutum ya fara tana to ni kan menene ja wannan bayan gidan wanda ba komai bane illa ulcer ne da ta dan daye jinin da yake fita a wannan gurin to shine zai zo ya hadu da abincin da muka ci ko da bayan gidan da zai fita wanda shine zamu ga wannan alamun jinin ko kuma shi bayan gida na jini
shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane irin waɗannan cututtuka?
Tabbas akwai gwaje-gwaje manya-manya da ake yi wajen gane su. Daga cikin su akwai esophageal gastroduodenoscopy. Wannan esophageal gastroduodenoscopy din kamar daga sunan shi ya hada da za a sa wani wato ainihin inji ne ko in ce tube na musamman wanda akwai camera a jikin shi ana dorawa a cikin bakin mutum yana shiga ba dadi dai amma haka za a yi hakuri mutum yana hadewa ana ganin ta ina ne akwai wannan ciwon. Shin mutum yana da esophageal ulcer ne, gastric ulcer ne, duodenal ulcer ne, Zollinger-Ellison syndrome ne ko ma kansa Allah ya sauke don yana bada dama ya nuna mana ainihin hoton inda wannan cutan yake da girman shi da kuma uwa uba in ya fara jin ciwo ma to an extent that har ya fara jini to duk wannan esophageal gastroduodenoscopy din shi zai nuna mana amma kuma in shorter terms ana kiran shi endoscopy kenan but ba san haka yake yi ba yakan taimaka ma gurin samun biopsy. Biopsy shine wani dan karamin wato ainihin dan a ce gwaji da akan yi gurin yagowa patin da ake tunanin ya samu illa kamar yanzu inda nace muku alal misali duodenal ulcer ne aka ga ta gurin hanji ne ya samu illan ta ciki to sai a dan yago wannan gurin sai a ji a ƙara yin gwaji a tabbatar da cewa kansa ne ko kuma ba kansa bane saboda shi ma wannan abun yakan iya jawa kansa ko kuma yakan yi kama da kansa to sai sa abun ba za a yi saurin cewa mutum yana da ulcer ba in dai ba yin wannan gwaji na esophageal gastroduodenoscopy ba. Na biyu daga cikin gwajin kuma su ne kamar haka aka yi gwaji na upper gastrointestinal series wanda shi kuma yakan ba mu dama ne mu san ta ina shi ma ainihin wannan cutan take yawanci akan ba mutum barium ne sai ya sha wannan barium ana iya shi barium swallow sai mutum ya hade yana shan ruwan yayin da kuma ake hoton kirjin to yayin da aka yi hoton sai ya ba mu dama mu san ta ina ne ainihin cutan yake wanda kuma ba za a taba ganewa ba har sai an ga yanda ake yi sai kuma wannan shi akwai wani urea breath testing wanda mutum zai sha wani abu ne that is enriched with one urea din nan wanda in ya hade shi ma duk hoton ake yana ba mu dama mu san ko akwai presence na helicobacter pylori infection ko kuma it is absent amma in some situation wanda ya dan fi sauki ya fi sauri a cikin su shine akan H pylori test wanda kuma jini ne kawai za a ja cikin minti 15 ko 20 an gano ko akwai wannan bacteria na H pylori a jikin mutum wani gudu ba hanzari ba ba mamaki bane ya nuna babu bacterian H pylori da yake jawa ulcer din amma ko mutum yana da ulcer to shine abun mamaki ko ba mamaki wani mutum yana da Obacter pyloric infection a cikin shi amma bai da ulcer, amma kuma zai iya yiwa yana da gastritis, esophagitis ko kuma duodenitis ko kuma other similar condition inda yake under wannan acid peptic disease din. Sai dai amma babban cikin su shine endoscopy din, wanda shine general term da muke amfani da shi, shine gold standard din, amma kuma babban sunan da ake amfani da shi shine esophagogastroduodenoscopy. Wannan sune ainihin gwaje-gwajen da ake dan a tabbatar da mutum yana da ɗaya daga cikin cututtuka na wannan acid peptic disease din, dan a san wani irin magani ya kamata a ce an bashi ko kuma an bata.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa dan jin irin mutanen da suka fi cin karo da waɗannan cututtuka da ma wasu muhimman bayanai. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Ha ala rawa kusi.